الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ما الشيخ يبري لنا بهذا المحضر والتعطى فيه بنظرة تاشي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بيان هكا ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من أقارب ودي والله تبارك وتعالى دي ساكي حتى مو أولنا حركة من البركة حلقة رداء muke aika sakon tukuici ga duk wanda ya mana hadiya. Alhamdulillah, kamar yadda kuka gani yau unwanin karatu na tukuicin mu ya ketare mala asalin sunna. Yau zamu aika sakon tukuicin mu ne mubasharatan zuwa ga taqiyul hilali, wato marubin nan da malam yake aikawa sakon mu na tukuici. Kuma mun zabi cewa zamu aika wannan sako zuwa ga tikil hilali, saboda tunda muka fara mun dan samu takaitawa. Kullum muna aika sako zuwa da shi malam Musa Asadu Sunna, amma mun manta da shi hilali. Tare da cewa kuma shi hilali din nan fa shine ya wallafa littafin da shi malam yake isar da sakon hadiyar. Sanya muka ga ya kamata mu dan leka shi ma malam hilali din, wato mu danyi gaba. A takaice, idan ka ce yau zamu isar da sakon tukuicin mu ne zuwa ga malamin malam, baka yi laifi ba. Kuma haka ya bamu dama, saboda yau malam kaman karatun shi bai duro kanmu ba. Zuwa ga waɗansu mutane abin shi ne tun can baya, su ne ɗin shi'a, kuma daman ya saba gogawa da su, ya dama gaya mana har muƙabala ya yi da su, ya kada su. To daman su ne abokan yinka, ai akar maka Allah, saboda duk mutumin da zai zagi sahabbai dama wannan ai ba sai ka sha wahala gurin kada shan muƙabala ba ko? In dai mutum zai zagi sahabbai, kada shan muƙabala wannan abu ne mai sauƙi, ko ɗan abjadiyyar musulunci zai kada shi. Amma mu ɗin ne muke ganin kada mu za su ɗan yi wahala. So lallai ne muna tare da kai a goyon baya, a yaƙi dukkan mai zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk da kuma abinda zai tabbatar maka cewa muna goyon baya a yaƙi duk mai yaƙar ko mai yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bacin shi, abinda ka kawo na cewa shi radiyallahu anhu ya kawo a cikin tafsirin shi fi riyadhi tafsiri, cewa duk mai zagin sayyidina Abubakar kafiri ne. Wannan bi ijma'i umma. Shi Ibrahim ya kawo da bayani, yace dalili dukkanin sahabbai babu sahabin da Allah ya ambace shi sahabi abokin annabi Muhammadu da nassin Qur'ani sarihi sai sayyidina Abubakar. Sani yasnaini izu mafi lagari izu ya ƙuri lisahibihi la ta hazan. Anan ne Shibran ya ce, to daga nan malaman musulunci suka tafi akan cewa duk mutumin da ba wai ya zagi sayyidina Abubakar ba ya ma ƙayyata sahabantar shi kafiri ne. Lallai gaskiyarka. To ashe kaga sai kuma kace wai to amma duk da haka ga Shibran abin da ya faɗa, ɗan ɗarika muna goyon bayan ƴan Shi'a. To ai ba gaskiya ba ne. Gaskiya ba ne. Shibran yana cewa duk mutumin ma da ya karanta sahabantar sayyidina Abubakar wannan mutumin kafiri. Saboda haka muna goyon bayanka a cicirmishi hancin mai zagin sahabban manzo Allah. Ko waye muna tare da kai a nan. Kar ka riga mai shi annan, kai ta kawo hujjoji da nusus da za ka yi daga-daga da su, Allah ya baka sa'a. In dai ka yi da kyakkyawan niyya don kare sahabbai ba don a cikin kamar yadda na ce, yau sakona zai ƙetare ka, zai kai zuwa ga malamin ka shine Taqiyul Hilali. Yau akan shi za mu yi karatu, amma duk da haka zan ɗan yi mulahaza akan wasu maganganu da ka fara gabatarwa. Ka yi magana akan wai a daina shagaltuwa akan lugar Larabci, wai duk masu shagaltuwa da cewa baka iya Larabci ba, wai suna so ne a ɗauke hankali, su ɗauke hankalinka daga abin da kake karantawa na aƙida. Ana rigiman gyaran aƙida, kai kana rigiman gyaran Larabci. Wani abu da ya burge ni sai na je har ka ɗauko wani littafi, ka ce wai Ibn Rajab al-Hanbali shi ma yi littafin, ka ce wai ya ma ce shi fa karatun luga yana har samu ilimi mai amfani. Kai ƙarshe ma kace shi Ibn Rajab yace kai karshen karatun luga ma duk mutumin da ya matsa wa karatun luga to karatun shi ma zalunci yake komawa awalhu shughulun wa akhiruhu minani awalhu shughulun wa akhiruhu bagyun haka kace inji ibnu rajab wato duk wanda ya matsa larabci ma zalimi yake zama wallahi duka wannan kawo dabarar da ke fadin ba za ta yi ba kawai shawara ce mallan gyara larabci shikenan an wuce gurin babu kuma koda ibnu rajab ya ga maka wannan ko ba inda zaka dawo ka ce mana kuma wai zaka fahimci addini har ka iya istinbatin hukunci daga nassoshin addini baka iya larabci wannan musahib dan yanzu ko yau hadisin da ka karanta mana na al-ma'ashir al-anbiya'i la nuras ko la nuras sai kace la nuwar rasul mallan yanzu in aka kai wa larabawa aka ce su fassara wannan hadisi akwai matsala so dole istinbatin hukuncin da za a ci biye yake so dole ne addini ba zai wata yake larabci duk yanda ba so mu fadan sai mun fada duk da kuma ni abin da ya daure mun kai kashi a karanta larabci ai zirfi a cikin ilimin larabci yana kashe shi na komawa zalunci kuma sai ka zana mana ka karanta ishiriniya ka karanta alburda ka karanta dan darani ka karanta badamasi ka karanta bakin ka ibnu duraidu kai ta zanawa ka karanta makama ka karanta wane ne to ma'anan kana so ka ce mana kuma hailo ka zurfafa kuma ka ce duk wanda ya zurfafa karatu yana zuwa masa musiba yana zuwa masa zalunci so akwai dai cin karo duk wannan abun aka rokar Allah na dauki wa mutane hankali fa hankalin sai na tare da mu ni da kai kowa bibiyan mu ake yi suna bin mu suna bin ku so kawai in zaka wa mutane karatu ka musu karatu wani kifa da duk ba zai yi ba wallahi ina faɗa ma gaskiya sai kace wai kuma wai in za a jawo muku aya ku sani ba ku ba wai mutum ya jawo aya ba za ku yarda wai in an jawo ayar ma sai an faɗa wani magabaci waye daga cikin salaf ya fahimce ta haka wato kana nufin zancen Allah ma sai an mika wa salafawa sun sanya mai hannu eh mun yarda Allah ka faɗa haka ko ya kake nufi Allah ma in ya faɗa zance Allah ma in ya faɗa zance sai wasu sun yarda tukunna ya zama nasi ko shi Allah ba ya faɗa zance ba a yarda dole sai wasu sun ce a sun yarda da wannan a daina yawo da hankalin mutane a ƙarƙashin Allah mutumin da yake kira zuwa ga kitabu wa sunna kuma yanzu nan ka gama faɗa sai kuma hailo a cikin karatun ka muka ji kana cewa ko Abdullahi bin Abbas da Annabi yawa addu'a Allahumma faqih fi dinin alimul tawil malamai ba su yi ijma'i akan cewa baya kuskure ba to idan Annabi da yawa wani addu'a Allah ba shi ilimin tafsiri shi ma kun ce ba duk zancen shi za ku yarda ba to kuna so ku rika daukar wanda Annabi yawa addu'a ba maganar ka akwai cin karo barai ba na so in maida hankali akan cin karin karatuccikan da kake akwai dai dauke hankali kwarai da gaske sai ka dawo yau kuma sai ka fada kana wa malamai gyara jiddada mun jiya ne ku shikar jiya kai wai muna maka gyaran larabci amma mun bar malaman mu suna jin suna wala ralina suna kula uzu wato dai a takaice yau an bar maganan karatu an koma yi wa malamai sharri Allah ubangiji ya tsare mu dai duk abin da za a faɗa ka san ma yanzu min qaulin illa ladayhi raqibun atid za ka maimaita shi gaban Allah ranar da aka dauki alqur'ani aka jefa a kwata kamar yanda ka faɗa wai ka ga lokacin da aka rika daukan qur'anin hafs ana jefa a kwata ba za a yi addini da yiwa wasu sharri ba muna ƙara faɗa maka wannan ba usulubi gabata bane ba sannan kuma wannan kalmar ta ka zan bi ka bashi cewa duk in an kawo aya sai ka tambaya waye daga cikin salaf yau mata wannan fahimtar yau ka kawo ayoyi da yawa amma duk ba ka kawo mana ba ka mara maganganun salafin akan su ba kawai maganganun ka rika kawo akan ayoyi so kana magana da yan shi'a so abin da nake so kawai ya kamata ka fito kai faɗa mutane wai su wane ne ma salafin nan tukunna dan ce to daga saboda mun sa cikin malamai akwai salaf akwai khalaf sai ka faɗa mana daga shekara ta kaza abin da ya kai kaza su ne salaf daga shekara ta kaza abin da ya yi baya su ne khalaf kai mana bayani mu gane dan nan gaba in ka kawo mana ka ce wane ya ce sai mu ji ibnu taymiya na cikin salaf ibnu qayyim na cikin salaf balle malam dan abdul wahhab muhammadu bin abdul wahhab dan kwanan nan suna cikin salaf ba ta cikin salaf mun san salaf din nan ba mu san su ba so kar in bata lokaci akan akan maganan ka insha Allahu sai dai daga ƙarshe abin da nake faɗa ko ya kamata in dan faɗe shi shi ne ka ce wai ya kamata mu ɗauko da tattafan shehu wai duk wannan rigima fa da ake ta yi kun yarda cewa malaman ku suna kure kamar yadda kawai Abubakar Gumi ya yi kan bayyana to mu ma mu je mu dubdubo littattafan shi kawai inda yake kuskure kawai mu zo mu ce nan yayi kuskure to ai ya sarauka Allah mu ai gobin mutane ai mu ba ma ta tabbodin mutane alqur'ani ya ana wannan amma tunda kai Allah ya sa aikin da aka aika ka kai kenan ka rika bin mutane kana gano lebukan su kai ya kamata ka bulli tafan na shehu ka samu mana lebukan shi mu dai a karatu cikin da kamar a baya cikin labarin shehu abinda ka gaya mana dai ka ce shehu ya tabbatar wa lamma kafu gairul mustafa lafi taliyan zuwa zikiri shehu ibrahim ka gaya mana da bakin ka cewa ka gano shehu ya ce baya bin kowa sai annabi muhammadu baya da wani littafin da yake karantawa sai alqur'ani shehu ibrahim ya gaya maka ya gaya mana daga bakin ka muka ji cewa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce addinin nan ba a samun shi sai in an bi qur'ani an bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan manzo da sauran su to idan waɗannan ne ku sakuran in ya so sai ka mutane bayani su gane wannan dan sakon mu kenan zuwa ga malam Badisa sai zan koma akan maganar malamin ka Taqiyyul Hilali a cikin littafin da ke gaban ka wallahi alhamdu yanzu ka tafi shafi na 10 amma baka ida sai inda kake son zuwa ba malam Taqiyyul Hilali ya ce malamin shi Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi ya tare shi ya ce za su yi munazara idan wannan abin da suka yi munazara ya tabbata to ya da rika shi jami'a da siyasi ita ma ta tabbata amma in fa ka ka kare wannan abun to san da rika shi jami'a ba daidai ba ce sai ka ce an fa tambayoyin amma ya ka kare wato bar mu yau mu kare daman dalilin da yasa bai kare ba za mu faɗa maka amma zan fara kawo tambayoyin tambayoyin ka kawo guda biyu sai ka tsaya haka nan amma shi guda biyar ya kawo shi Taqiyyul Hilali shi Ibn al-Arabi al-Alawi zan kawo shi yanzu sai mu bi su a hankali mu samu dan hujjojin mu yan sandunan mu na Qur'ani da hadisi mu rarrabe su mu dan bubbuge su mu maida su label in yazo kuma kai gobe in ka zo sai magana za ka dora shi dai Taqiyyu akan magana ganin annabi munazara da suka yi da malamin shi Ibn al-Arabi yau zan baje ta in yaso kai kuma sai ka dora sabon gini in Allah yarda na farko Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi yace wa Taqiyyul Hilali zan yi munazara da kai akan abubuwa idan abubuwan nan suka tabbata dariqa tijaniya ta tabbata idan abubuwan nan ba su tabbata ba dariqa tijaniya ba tabbata saboda haka ka bar mata ka dawo kan gaskiya yace na farko in dai har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi kuru da kuru kamar yadda shehu tijaniya yake faɗa sai ta kiyaye ce lalle ana ganin shi ya ji shehu tijaniya ya gan shi sai ya ce to tambaya ta farko me ya sanya lokacin wafatin annabi sahabbai suna rigima akan wane ne zai zama halifa wanda har aka bar annabi alaihi salatu wasallam kwana uku ba a yi dufuna din shi ba me ya sanya annabi bai bayyana a wannan lokacin bai warware musu wannan rigimar kawai a huta din dai yana bayyana ai ya bayyana a can shi yafi muhimmanci fiye da yazo ya bayyana ga shehu tijani sai Taqiyyul Hilali yace a'a shi bai da wani jawabi kawai inda illa abin da ya sani inna shaykh at-tijani radiyallahu anhu kad ajaba an hadha al-i'tiraf fi hayatihi fa qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yalqa al-khas lil-khas wal-aam lil-aam fi hayatihi amma ba'da mamatihi fa qad inqata ilqa' al-aam lil-aam wa baqiya al-khas lil-khas lam yanqati bi wafatihi ai zuwa ga abin da shi ya faɗa yace da malamin shi ya tambaye shi me yasa sahabbai annabi bai bayyana musu bai ga musu waye kamar shi zama halifa sai shi Taqiyyul Hilali yace a ai shi kawai dai ya ji shehu radiyallahu anhu shehu tijani da aka tambaye shi ya bada amsa abinda shehu tijani wai ai a darasul sallallahu alaihi wasallama lokacin rayuwar shi ta kowa da kowa da kowa da kowa sannan ko take fantacciyar haduwa da yake ware wasu manyan sahabban shi yi da su sai ce to amma bayan wafatin shi waccan haduwar da kowa zai gan shi ita yanzu mata waɗanda yake ke banta ba ita wannan ba a daina ba so da haka yace shi iya abin da ya sani kenan sai malamin nashi wato Ibn al-Arabi sai ce to maganar akwai wani khas da am ni ban yadda da shi ba so da haka rike dan daya na kada ta sai ce to naji sai ce tambaya ta biyu an yi rigima tsakanin sai da Fatima da sai na Abubakar akan gado har sai da Fatima ta yi fushi da sai na Abubakar in gaskiya ne annabi yana bayyana me ya hana ya bayyana yazo ya ce Abubakar kai Abubakar magana da nace ba a gadan mu na fata bai Fatima gadan ta ko kuma ke Fatima karki gane mu Abubakar ni ne na ga masa ba a gada mu me yasa Aminu bai bayyana ba kiki ya za ta kare wannan sai ya sake mai da magana shi azu sai ya ce to riƙe wannan na kama su azu biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama me yasan ya bai bayyana wa lokacin da aka yi waqati jamal yaki tsakanin sayyida Aisha wanda aka kashe sahabbai da yawa tsakanin sayyida Aliyu a ɗayan bangare da sayyida Aisha da mutanen ta a ɗayan bangaren ai da nan ne ya kamata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana dan yayi bayanin yadda za a yi a warware wannan matsalar ai bayyana shi a can a tsare zaman da jinin musulmi ya fi muhimmanci akan bayyanar shi gurin shehu Tijjani me zai da me za ka kare wannan taqili hilali yace ba zai iya karewa ba sai ce to riƙe wannan na gaya ma uku sai ce waye abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daga kena da ruwa me yasa bai bayyana ba lokacin yakin sayyidina Ali da Khawarijawa yayi sulhu tsakanin su ya bari aka yi ta kashe musulmai sai taqi ya kasa kare wannan sai ce riƙe wannan na hudu sai ya ƙara kawo masa nabiyar sai ce da dai gaskiyar annabi me yasa annabi bai bayyana ba lokacin yakin waqtifin tsakanin sayyidina Muawiya da suna yaki me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba ya shiga tsakani ya daidaita bari aka yi ta kashe sahabbai sai taqi hilali yace shi ma wannan ba zai iya karewa ba saboda haka sai ta tuna kada ka yace daga nan sai suka yi ta zuwa suna ta yin muhawara wajen tsawon kwanaki bayan wannan munazara din yayi ta komawa yayi ta koma har da ƙarshe inda ta bil hilali yace har da ƙarshe dai na tabbata lalle ina kan cewa ina kan bata da nake dariƙar Tijjaniya ga gura hujjojin da malami babba wanda aka ce diggar fas shine afdal ulama'i fas shine mafi girma mafi falala mafi darajar duk malaman da ke fas kai kenan amma ka ji hujjojin shi guda biyar da ya gaya mu taqiyul hilali na cewa da su ya kamata a gane dariƙar Tijjaniya bata ce sai ce da ya kare abinda ka faɗa kai taqiyul hilali da alittafin ka da ka zo ƙarshen kissan sai ce wai wa huwa fi nafsihi ghayru maqul abinda malam kawai yake bayan duk ya gama wannan sai ce wannan abubuwan fa hankali ba zai dauka ba mu rike wannan kalma malam da ya gaya ma hujjojin nan wai duk abin da yake da ƙarshe hankali ba zai dauka ba ghairu maqul wato kamar yanda na faɗa ta bayyana na ce da mun ku kuna da ra'ayi irin na mu'tazilawa kuna hukuntar da hankali ne akan nafsi ai hankali ba shi yake daukar hukunci addini ba nafsi ake gabatarwa maqul ake gabatarwa in yaso sai a rafa shi da maqul amma in suka ci karo ana barin maquli ne a dauki maquli wannan kenan na biyu sai kace li annahu mudaddul li nususil kitabi was sunna wai malam yace duka waɗannan abubuwa sun ci karo suna kishiyantar nassoshin kitabu was sunna na cewa ana ganin annabi wai duk wanda yace an ga annabi wannan zancen ya ci karo da nassin kitabu was sunna sai dai abin damuwa shine a cikin jawabin nan bai kawo mana wanne ne nassoshin na kitabu was sunna wanda suka ce ba a ganin annabi balle mu auna mu gani wannan magana ta ci karo da su ko ba sannan abu na gaba shine taqiyul hilali duk lokacin da aka yi bayani aka jefe shi da matsala wadanne kawai amsa shi ni ai na ji dai Shehu Tijjani ya ce kaza to anan taqiyul hilali bai shirya madagar ba domin Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace duk lokacin da aka ce na faɗi abu ba wai ku rika dogaro da na faɗa bane idza tabitu anni shay'a fazinuhu bi mizani shar'a fa ma wafaqa fa khudhu wa ma qala fa tarkuhu mi ya hana taqiyul dibil hilali yayi amfani da wannan zancen da Shehu Tijjani cewa a auna ba ka cewa babban mukin Shehu Tijjani ba haka ga Shehu Tijjani ya faɗa a ka kawo hadisi da man na faɗa muku a baya taqiyul dibil hilali ba malamin addini bane malamin lugha ne duk da yayi a masu tarihi sun dan yi burumburum ya dan yi yawa sai wasu an ce ya je har inda ya samu ijazar hadisi ya je ina ne har an ba shi limanci a Madina amma ya samu matsala da mutanen aka kore shi da sauran su duk wannan ana faɗa so amma dai mun san ba malamin addini ne da malamin addini ne zai iya kare waɗannan sannan a taqiyul hilali da kanshi ya faɗi wasu kalmomi zan karanta a cikin littafin nan zan karanta bayanin in yaso duka wannan ƴan uwa ku bi a hankali gobe za ku ji wannan maganganun ko ban ce muku gobe san dai ran da malam zai karatu mun duk ranar da malam yayi muwasalan karatu shi shi gaba da karanta littafin duk za ku ji waɗannan karatu tukan a ciki abinda shi takilin hilali da bakin shi ya fada zamu isko nan gaba a cikin karatun mallan a shafi na 20 na littafin ya tabbatar da cewa fa wai duka zai auna hukuncin ilimi zai auna su da iyakar irguntuwa fahimci wanda shi ma da bakin shi ya tabbatar guntuwa ce bari mu ji abin da yake sai cewa walakin aradtu an azdada yaqinan in ji shigiri da ya ce duk da mun yi wannan munazarar da malami na Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi yini ce abin da ya faɗa mini fa qulti lahu sai na ce ma shi wannan malamin ibn al-Arabi man ma aka min al-ulama'i huna fil maghribi ala hali daqida a cikin malaman maghrib wani malami ne babba wanda yake da fahimta irin taka a cikin aqida in je in tambaye shi wahiya anna kulla mas'alatin fil aqaidi aw fil furu'i yajibu an aridaha ma al-qasri ba'ina wa illati ittila'ina ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yace yanda shine dukkan wata mas'ala ta aqida ko mas'ala ta furu'a ya zama wajibi mu bujiro da ita akan qur'ani da sunna ma'a kisari ba'ina wa illati ittila'ina tare da gajartar hannunmu da karantar cikin littafin ma'ana kisar bayina anan yana nufin cin ilimin mu tare da talaucin mu na ilimi da karamin ilimin mu haka zamu dauka da karamin ilimin nan namu mu dora kubo yace fa ma zahara lana abinda ya bayyana mana da tare da cewa mu ba malamai bane annahu muwafiqun lahu ma shi wa ya bayyana gare mu wannan abin yayi daidai da kitabu wa sunna kabilnahu zaman shi shi wama zahara lana annahu mukhalifun radannahu abinda ya bayyana a gare mu duk da mu jahilai ne kamar yadda ya faɗa fa yake mu jahilai ne sai amma abinda ya bayyana a gare mu duk da mu jahilai ne cewa bai daidai da kitabu wa sunna ba za mu bar shi kaji ya faɗa da kanshi yace ma kisari ba'ina illati ittila'ina sai shi amma duk da wannan din wai fa ma zahara lana mu duk da mu jahilai ne zamu rika daukar fa nasu shi muna dorawa a Qur'ani da Sunna duk masail na aqida ko na furu'a abin da yake da Qur'ani ya bayyana a gare mu cikin jahilci mu yayi da Qur'ani wato zaki hukunci cikin jahilci akin shi ya faɗa a shafi na 20 na littafin sai yayi gaba yana maganar haduwar shi da malamin da shi wannan taqi Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi al-Alawi yace masa da ya tambaye shi wannan malami ne babba wanda yake da aqida irin taka a fuskar turani sai ya tura shi gurin wanda suke cewa Al-Sheikh Al-Fatimi Al-Sharadi to shi ma ya faɗa a cikin littafin shi aldai shi wannan shafin sai ta inna Sheikh Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi cewa shi Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi cewa yajibu alaina ya zama wajibi an nu'ida jami'al masail mu bijirar da dukkan mas'aloli usulan wa furu'an mas'ala usuliyya da mas'ala ta furu'a ala kitabillah akan littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzo Allah fa ma wafaqa fi nazari lil qasiri abinda yayi dai da wannan dan takaitaccen tunanin namu kabin namu sai mu anshi shi wa ma kana faradin namu abinda ya saba zamu bayar da shi walau qala bihi al imam malik aw shaykh tijani ko maluku ya madawa zamu yadda ba in dai ya saba da dan takaitaccen hankalin nan namu ya saba da takaitaccen ilimin nan namu ko maluku ya madawa zamu yadda ba ko shaykh tijani madawa ba zamu yadda ba to anan ina so in gaya muku in gaya mana cewa taqirul hilali ya ce zai soshin nan ne da kwarar da jahilcin da ke tare da shi dan guntun ilimin shi karamin sani ku kuma ne to ya tabbatar karamin sani gari shi amma da wannan ne zai yi mai zai tabbatar wai da su zai gwada wannan mas'ala din sai cewa yayi sannan idan muka duba cikin kissar a shafi na 16 so biyu ta kiyin dinin hilal yana yin kariya sun faɗa jiya a karatun malam nake ya tabbatar yace na farko a inda yake cewa lokacin da ya taji su wannan karkashin intacen nan shi alƙalin fa wannan Muhammad bin al-Arabi din yaji suna sukar ɗan ɗariku yace sai na tashi raina a face sai shi Muhammad bin al-Arabi ya tambaye shi ilali ila aina fa qultu ila al-khala'i kazabtu alayhi da bakin shi fa yace sai na mai kariya da na tashi sai tambaye ni ina za ka yace sai na mai kariya nace ban daki zani kaji da bakin shi ce sai na mai kariya nace da aka yi gaba yace da na fito daga wajen shi sai nazo nace mai gadi ya bude mun gida zan fita sai mai gadi ya tambaye shi yake cewa hal azina laka ash-shaykhu fil khuruj shin shehu ya yarda mana shi shi Muhammad ibn al-Arabi ya yarda ka fita fa qultu na'am shi ce eh kaga na ma ya saki kariya da bakin shi ya tabbatar da Allah malamin addini wanda amanar al-umma ta shi ma ya tabbatar shi da kai shi makalici ne kuma yayi kariya yana idan dai har zai iya yin kariya dan abu da mai koba ya fita ya kake zato ba zai iya yin kariya ba dan ya cimma kowane irin muradin shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ji zai iya yin shan giya annabi yace eh zai iya mu'mini zai iya zina annabi yace zai iya aka ce mu'mini zai iya kariya annabi yace ba zai iya kariya ba so da haka ashe da nassin hadisin manzo Allah da kuma abin da shi wannan mutum ya ikirari da bakin shi ta kire lali matsayaci ne ba mu'mini bane kira dan manzo Allah yace kariya ba sifar mu'mini bace mu'mini ba zai iya kariya ba so da haka wannan kira sannan abin da zan yi magana akai wanda yake da littafin ya koma wanda kuma bai ya koma ya saurari karatun da malam wannan kissar da ciki hilali ya kawo da dalilin fitar shi daga dariƙa a littafin sai da ya kwashi shafi 10 yana wannan bayanin tun daga na shafi 12 na littafin har shafi 22 akan wannan maganar ce yake yi na dalilin fitar shi daga dariƙa amma babu hadisi ko daya babu aya ko daya a bi a dubo littafin hadisi ko dai wanda ya karfafe shi ko aya ko daya shi bai kawo ba malamin nashi Muhammad ibn al-Arabi bai kawo ba malamin na Muhammad ibn al-Arabi shine al-Fatimi bai kawo ba ba aya ba hadisi shafi 10 kuma wai wannan matsalar wai matsala ce wanda hatta kai matsayin wanda yake itikadin ta zai zama kafiri amma ana kare ta ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi dan Allah mu tambaya shin wani addini ne za a yi shi ba aya ba hadisi kuma ya zama addini kuma wai dan an dauki shine kitabu sunna mustahil wannan bazini ba so da haka ya kamata al'umma su kula shi kan shi malam Musa da yake ta karanta waɗannan masail din zai zo ya kawo muku ba zai kawo muku hadisi ko dai ba zai ta kawo muku wannan shubuhohin guda biyar wanda yanzu nan zan watsa su ina ƙara muku bayani akan su ne zan hayo kansu in yi daidai da su in fansa ma su a san ba hujja ba ce ba makami bane na mai ilimi ba makami bane na mai kira zuwa ga sunna so anan shine abin mamaki sannan da ya gama a shafi na 22 sai taqil hilali yace min aina jaa aslu hadhihi almunazara allati waqa'at bayni wa bayna shaykh Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi da ya kawo wai sun yi munazara wannan tambayoyin guda biyar in daga sai ana ganin annabi me yasa bai bayyana ga Abubakar ba me yasa bai bayyana ga sahabbai ba lokacin rigima halifanci me yasa bai bayyana tsakanin sayyida Fatima da sayyida Abubakar a rigima gado mai shiru tsakanin su me yasa bai bayyana ba tsakanin sayyida Ali da sayyida Aisha me yasa bai bayyana ba tsakanin sayyida Ali da Khawarijawa me yasa bai bayyana ba tsakanin sayyida Ali da sayyida Muawiya a wakati Siffin yayi sulhu sai ce wai wannan munazara wai da ita ce aka tabbatar mai ba a gana annabi amma ba aya ba hadisi ba sai ce to ina ne wannan munazarar ta samu asali sai ce kuntu azunnu shi da kai shi ke ba da labari a shafi na 22 na littafin sai ce kuntu azunnu ina zato anna aflaha min ash-shaykh al-alim al-muslim Shu'aib ad-Dakani yace aslin wannan munazarar ina ga ta samu asali ne daga wani babban shehi kuma malami kuma nagartacce sunan shi Shu'aib ad-Dakani لانه domin shi wannan malamin Shu'aibu Dakani din nan nazara biha shaykhana Muhammad ibn al-Arabi fa afhamahu da ita yayi munazara da shi malamin da yayi munazara da ni yanzu wato Muhammad ibn al-Arabi din al-Alami sai ce da ita da kali ya fitar da shi daga dariqa yayi munazara da shi akan wannan fa afhamahu sai ya gajiyar da shi wa qarrahu ila al-khuruj min al-tariqa wannan ta sanya shi ma al-qalim fa sun ya fitar daga dariqa فقال هو ما اي مثل ما فعل معه الشيخ شعيب الدكاني sai ce saboda haka shi ma ibn al-arabi sai yayi amfani da hanyar da aka bi da ita aka fudda shi daga dariqa shi ma sai yayi amfani da ita sai fudda daga dariqa da wannan hanyar wai yana ina so mu lura da wannan kisa wai ya kawo kissa isnadin ta ne yake badawa daga 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 Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi kartajin yan caca aminin faransawa mai tare yan majalisa Aisha Bulma kamar da fada mana sufofin shi jiya ko ya fada mana sufofin shi a gidan shi ake haduwa ana lido in an gama kuma abu da daba ana cin mutuncin mutane haka ya fada da bakin shi kuma da yazo ya iske shi da sabi tare da ya gugawa da nasaru to aminu wai wannan ina so in gaya mana rijalul sanad ne rijalul sanad na hadisin nashi rawi na farko wanda ya rawaita a wurin shi shine kartanin yan lido shugaban dabar zagin mutane aminin nasaru shine Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi dai kenan sai ce shi kuma ya samu shi daga Shu'aibud Dakali Shu'aibud Dakali din nan ban samu ruwayar shi ba saboda haka ban samu tarihin shi ba saboda haka ban sani ba shi ma kartanin yan caken ne amma dai shi Hilal ya ce masa mutumin kirki ne sai ce to kaji isnadin kissa sai ce walakin ni sai dai ni ba'da zalika bi zamanin bayan wannan abun ya wuce da lokaci mai tsawo wajadtu hadhihi almunazara sai na samu wannan munazara fi gayatul amani a cikin wani littafi da ake cewa gayatul amani fi radd ala nabahani su wannan littafin gayatul amani li muallifihi al-alimi as-salafi mahmud shukri al-alusi al-baghdadi sunan marubucin shine al-alim babban malami na salafiya mahmud shukri al-alusi al-baghdadi in ji ta iya ilahi ta ce wa hadhal kitabu wannan littafin na alusi al-baghdadi wato gayatul amani ce to wannan littafin min amfazi kutubi salafiyyati shine littafin yan salafiya mafi zama mafi darajar littafin yan salafiya an fahimta gayatul amani shine amfazi kutubi salafiyyati shine littafi mafi tsarki na yan salafiya ba qur'ani ba ba bukhari ba ba muslim ba a gayatul amani in ji ta kili hilali shine mafi tsarkin littafin yan salafiya kar a ƙara salafiyyan nan dogaran su Qur'ani da hadisi dai gashi dai sun faɗa a littafin su amfasu kutubi salafiyyati shine mafi tsarki na dukkan littafin salafiyya wanne gayatul amani ashe bai ba mu mamaki ba idan su asali sunna sun yi ta yin karatu ba hadisi ba aya ashe daman ba da hadisi da ba Qur'ani da hadisi bane mafi tsarkin littafin su gayatul amani ne mafi tsarkin littafin su to zamu zo shi kanshi gayatul amani din zamu baje shi yace wai wannan munazarar asali daga wannan littafin shi ko wannan littafin shine mafi tsarkin littafin yan salafiya so wannan shine dalilin shi to dalilin nan karara yana nuna mana cewa lalle littafin yan salafiya mafi tsarki shi ba Qur'ani bane ba hadisi bane shine gayatul amani na al-Alusi al-Baghdadi to sai dai wannan abin da shi taqiyul hilali ya faɗa cewa shin gayatul amani ya samu shi mafi tsarkin littafin yan salafiya gayatul amani abin da yake da rudarwa shine shi kanshi wannan zancen da shi al-Alusi al-Baghdadi ya ruwaito bari ku ji inda ya samu shi ina so kissar wannan shubhar nake so in biyo ta a hankali har sai mun zo asalinta mu ga Qur'ani da hadisi ne ko kuma daga ina aka samu shi yayi kokari ya mana isnadin ta ya ce ya gano ta a mafi tsarkin littafin yan salafiya gayatul amani to wannan ina so mu sani cewa shi wannan Mahmud al-Alusi al-Baghdadi din nan jikan wani babban salihin bawan Allah ne wani malami da ake ce masa Shihabuddin al-Alusi wanda shi yayi ruhul ma'ani fi tafsiril qur'ani wa sab'il masani to wannan maganganun jama'a a cikin wannan littafin na ruhul ma'ani anan aka ciro magana amma yanda take ne ba yanda take ba wato shi mai ruhul ma'ani bari ku ji inda asalin kissa take ku ji rishin adalci na yan salafiya a cikin mafi tsarkin littafin su yace da yawa masu kore ganin annabi in ji shi al-Alusi kakan wannan mai littafin mafi tsarkin yan salafiya shi kakan shi mai ruhul ma'ani ba dan salafiya bane mutumin kirki ne malamin musulunci ne shi ya rubuta ruhul ma'ani fi tafsiril qur'ani wa sab'il masani to anan ya cikin littafin shi na ruhul ma'ani sai yake maganan ganin annabi karara da yi maganar ganin annabi karara ya kawo hujjojin da masu gani suke dogara ina so jam lalle jama'a mu mai da hankali akan wannan labarin da ya kawo hujjojin
sai cewa ina san masu inkari za su iya kawo dalilai sai rika cewa shin inda gaske ana ganin annabi me ya sanya ba a ganshi ba lokaci kaza me yasa ba a ganshi ba lokaci kaza me yasa ba a ganshi ba lokaci kaza ya fara kawo wannan magana amma ya kawo ta ne dan ya kare hujja a fahimta so da haka da ya kawo wannan maganganun duka guda biyar da mafiya da su sai cewa ito ga amsa duk wanda ya tambaye ka da waɗannan tambayoyin me yasa annabi bai bayyana ba kaza me yasa annabi bai bayyana ba lokaci kaza me yasa bai bayyana ba lokaci kaza sai ce dan na san masu inkari za su iya kawo wannan hujjojin in ji shi Shihabuddin al-Alusi sai ta to ga dalili sai ce wa bil hasili sai ce abin da yake faruwa adamu zuhurihi li ulaika al-kirami wa zuhurihi liman ba'dahum mimma yahtaju ila tawjihin yuqna'u bihi zawul afham sai ce lalle kam rishin bayyanar annabi ga sahabbai waɗancan sahabban madaukaka masu daraja a ce bai bayyana gare su ba amma ya zo ya bayyana ga wasu waɗanda ba sahabbai ba sai ce to lalle wannan yana da buƙatuwa a samu wani taujihin da zai iya wadatar da masu fahimta masu hankali yanda za a iya musu bayani su gane suna da buƙatuwa zuwa ga hujjar da za su gane in ji shi al-Alusi kakan wannan makaryaci mai littafin yan salafiya sai ce waye amma wala yuhsinu minni an aqula kullama yuka an sufiyyati min zalika kadhibun la atlahu sai ce amma fa ba zai yi min kyau ba ba zai ma yi ba sam ni in ce duk abin da ake hakaitowa da nan wannan manyan shehannan sufiya sufayen da suka ce sun ga annabi in ce duk abin da suka faɗa ƙarya ne bai da asali sai ce dan me li kasarati hakiki saboda waɗanda suka ruwaito cewa sun ga annabi suna da yawa sannan wajalalati mudda'ihi sannan ko zaka iske duk wanda yace maka yaga annabin mutumin kirki ne babban mutum ne mai daraja so da haka ba zai taba yiwa ba da yawan su da darajar su in ci da abin da suka faɗa ƙarya ne in ji shi al-Alusi mai ruhul ma'ani ba al-Alusi ji ka makareci ba mai amfasa kutubi salafiya mai gaji al-amani sai ce waye wa kaza haka kuma la yusinu minni annahum innama ra'aw an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama manaman fazannu zalika lihiffatin nawmi wa qillati waqtihi yakazatan faqalu ra'ayna yakazatan lima fihi min al-bu'di sai ce kuma ba zai yiwu ba har yanzu in yarda cewa waɗannan sufayen da suka ce sun ga annabi ta iya yiwa suna cikin barci ne suka ganshi a barci saboda su barcin su baya yin nauyi kuma da ba su fara yin barci ba so da haka sai barci ya fusge su sai suka ga annabi a cikin mafarki da suka farka sai suka ce ai ido bi su ga shi ce ba zai yi ba in musu wannan zaton sai ce dan saboda wannan zaton yayi nisa da hankali kwata kwata ma ba zai amsu ba yace la allafi kalamihim ma ya ba yace domin a cikin zancen su za a samu abin da zai nuna ba haka suke yi ba ya gazashin din da suke faɗa ya gazashin din ne sai ce wa gayatu ma aquluhu anna tilka ar-ru'ya min al-khawa min khawa'iq al-'ada kasa'ir karamat al-awliya sai ce karshen abin da zan iya faɗa in ji shi wancan kakan al-Alusi mai ruhul ma'ani sai ce karshen abin da zan iya faɗa lallai wannan ganin da waliyan nan suke cewa sun wa annabi sallallahu alaihi wasallama da gaske ne kawai yana cikin babin karamomin waliyai wa mu'jizatul anbiya'i alaihi wasallam karamomi ne na waliyai kamar yadda kuma haya halatta abu ne sananne a addini karama waliyai gaskiya ne kamar yadda mu'jizar annabawa gaskiya ne sai ce wa kanatil khawariq fil adad al awwal sai ce to na san idan nace karama ce wannan waliyan Allah yake ba su dama su yi su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai wani sai ce to in karama ce sun fi sahabbai karama ne sai al-Alusi ce ga dalili sai ce wa kanatil khawariq fil adad al awwal li qurb al ahd bi shams al risalati qalilatan a qalilatan sai ce al khawariq karamomi zamanin sahabbai kadan ne dan me saboda ai suna gab zamanin hasken addabta na manzon Allah wanda shi ko kamar hasken rana ne so da haka wa'anna yuran najmu tahta shu'a'i to tayaya kuma ake ganin tauraro a karkashin hasken rana wayuzharu kawkabun wa qadinta sharadu shamsi tayaya nene kuma kauka tauraro zai bayyana bayan hasken rana ya riga ya watsu fil bikaya a cikin satanni fa yumkinu so da haka sai yayi an ya kuna karwa ka zalika li ba'dihim ala sabilil mudra ta iya yuyuwa wasu daga cikin sahabban sun ga annabi amma zai zama kadan ne ko kuma ta iya wasu daga cikin sahabban sun rika nuna karama ba mamaki bane a samu sahabbai sun yi karama amma zaka iske ka danne sosai masu yin karama walam tattabi al maslahatu ifsha'ahu sai ce kuma abin da yasa ba a rika bayyanawa ba ai buƙatuwar a bayyanan ne ba su taso ba wata maslaha sai an bayyana din shi ya sanya ba a damu da tara karamomin sahabbai ana cikin maganar mu'jizar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ce wa yumkin an yuqal annahu lam yata'li hukmihi wa yumkin yana kuma halatta yana kuma yuyuwa an yuqala a ce annahu lam yaqa la li hukmihi al-ibtila aw li khawfi al-fitna illi hikmati al-ibtila na ku fishi ba daidai ba afwan yadda ka tabi amma yace wa yumkin zai kuma yuyu an yuqala a ce annahu lam yaqa wannan mu'jizar wannan karama ta gani annabi bata bayyana zamanin sahabbai ba li hikmatil ibtila'i aw li khawfil fitnah saboda hikimar Allah yayi nufin zai jarrabu sahabbai da waɗannan abubuwan to wannan hikimomin na wannan abubuwan su ne suka sanya Allah bai bayyana wannan karama a hannun sahabbai ba dan ya kaji Allah amana kana mafula kenan aw li khawfil fitnah ko kuma dan tsoron fitina aw li anna fil qaumi man huwa kal mir'at lahu sallallahu alayhi wa sallama ko kuma daga cikin mutane akwai wanda kamar madubi ne na annabi sallallahu alayhi wa sallama ka ganshi za ga annabi sallallahu alayhi wa sallama aw li yahri an-nasu ko li yahri an-nasu ila kitabillahi wa sunnati sallallahu alayhi wa sallama fi ma yahummukum ko kuma dan mutane su zabura zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah shi dame su mai da hukuncin su zuwa Qur'ani da Sunna fa yatta si ababul ijtihadi dan in an yi haka sai babu ijtihadi ya kare da a ce annabi zai ka bayyana musu cikin duk abin da ya taso kawai sai ce musu kaza za a yi to da ya zamana an shagaltu an bar Qur'ani an bar hadisi kuma an daina ijtihadi so da haka wajen tashir shari'a sai ibabu ijtihadi ya budu ya yalwata shari'a ta watsu wato azzamul hujjatu sannan kuma a girmama hujja allati yumkinu an ya'qilaha kullu ahadin aw linahu dal wanda ita hujjar nan ita ce abin da ya kamata kowanne daya ya hankalce ta ko wani wannan sai ce wa rubbama so da yawa ya yudda ana kirari annabi sallallahu alaihi wasallam zahara ana ikirarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana so da yawa ana wannan da'awar da'awar cewa annabi ya bayyana annabi ya bayyana lakin kana mustatirun fi zuhurihi kamar huya annabi ba'd sahabati ahabba an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ja ila maimunata fa akhrajan lahu mir'atahu fa nazara fiha fa ra'a surata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yara surata nafsihi sai ce domin ya tabbata an yi ruwaya wani daga cikin sahabbai ya so ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wajen sayyida maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta labari sai ta ciro wani madubi nata na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta bai wannan mutumin fadiha sai yayi duba cikin wannan madubin fara'a surata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yara surata nafsihi sai da ya diba madubin bai ga kanshi ba sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki ka ji abin mamaki zamanin sahabbai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an je an ci mata ana san ganin annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai ta dauko madubi ta bada ana duba madubi sai ga sai mutumin ya ga annabi a cikin madubi ba shi ba wato ba shi mutumin da ya duba madubin ba shi ya ga kanshi ba ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce fa hadha ka zuhur alladhi yad'i as-sufiyya wannan dai kwatancin irin bayyanar ne da sufaye suke cewa suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyanar musu suna ganin shi zuwa ƙarshen abin da ya faɗa sai cewa yayi da ƙarshe sai cewa yayi fa in qubila qauli hadha wa tawjihi li zalika al-amri in tawjihin nawa ya amsu kallan da nake wa wannan hujjar ta gana annabi in ta amsu sai ce ko ta isa kuma madalla da ita wa illa sai ce idan ku aka ce ba a yarda da duk abin nan da na faɗa ba fal amru mushkil to lamarin ya zama akwai iskali a cikin shi fa qul laka ma yahilluhu sai ka nemi abin da zai warware maka shi wallahu subhanahu al muwaffiqun lis-sawab to akramu kullahu abin da nake so jama'a a lura wannan dogon littafi dogon jawabin shine abin da wannan marubucin littafin gaisul amali anfasu kutubul salhiya shine abin da ya cirato sai daga littafin kakan shi Shihabuddin al-Alusi shi ku Shihabuddin al-Alusi ya kawo wannan maganganun ne dan ya musu raddi yace na san masu cewa ba a ganin annabi za su kawo wannan shubuhar to amma ga amsa wannan dogon bayanin duka amsa ne daga Shihabuddin akan abinda yake tabbatar da cewa lalle ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama duk da dajikan nashi shi Mahmud al-Alusi al-Baghdadi da ya kawo labarin kakan nashi abinda yace wa tawjihuhu alladhi wajjaha bihi ghayru maqbul to wannan abin da kakana ya bayanin nan fa yace ni ban yadda ba ban amsa ba illa yadullu alayhi kitabun wala sunna shi domin abin da ya faɗan nan ba wani qur'ani ko sunna ayatul qur'ani ko sunna daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba basiruri da shi ba yace al'amru mushkilan yace so da kake yake cewa in ba a yadda ba to lamarin ya kuwa mushkil yace ba wata rikitarwa a cikin lamarin in lam yuqbal tawjihuhu ba wani mushkil dan ba shi abin da ya fuskantar ba kama da abahu kamar yadda ya riya shi da anna ghalatul hissi kafir yace domin rikitarwar hissi tana da yawa to abin da nake so ya uwa mu lura da shi anan shine a wannan shubuhin ga asalin su mutumin da yake kira zuwa ga sunna zuwa ga qur'ani kitabu sunna yace zai rushe abinda hadisai suka tabbatar ba aya shi bai da aya bai da hadisi zai rushe zancen da ya tabbata daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ina so ku dora shi a cikin sannan wannan hujjojin da aka fada wa shi ta qiyyidinil hilali wanda yace su suka fada shi daga dariqa na fada na ce ai littafin duk bayanin da yana dalilin fice shi daga dariqa shafi 10 tun daga shafi na shafi har na 22 bai kawo aya ko dai ko hadisi ba sai wannan shibohin kun ji mun fuddo muku inda asalin shibohin suke an fahimta wannan so ina ga zamu yanke wannan bidiyon anan yanzu sai mu dora bidiyo kashi na biyu yanzu nan ku kasance tare da mu dan mu da kuma hujjoji dan yanzu ka wannan duk wannan dogon bayanin na fuddo shubuhar wannan ma daga ina suka samu shi tukunna yanzu kuma karatun mu na gaba shine zamu bi su ne duk da hujjoji na kitabu sunna
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أشي غبدا رد موكو إنشي تبوي سمغا تكيل هلالي أكراشن ديوشي منكا وشبوهين ديكاو أسكين لتابي شناء الهدية الهادية واند مال موسى أصل السنة كي كرن تامنا شبوهين شبودا بيار واند يتي دسوني وي aka tabbatar masa da dariqar tijaniya hadaran an ce idan hujjojin nan suka tabbata dariqa ta tabbata idan hujjar nan ba su tabbata ba fato dariqa ba ta tabbata dariqa ba gaskiya bane to wadannan hujjojin yanzu su ne abinda da aka kawo mai didda dai na faɗa na ce ba hadisi ba aya a koma littafin shafi 10 mai da awazuwa ga kitabu sunna bai kawo aya bai kawo hadisi ba shafi 10 so tunda ya faɗi haka sai ce wai amma wai da ƙarshe shi ya gane ci akan fata yake to zamu kalli wannan hujjojin da bayan daya idan mu manta ba hujjojin sune guda biyar yace wai na farko in ya tabbata ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan ni ya sanya annabi bai bayyana ba ga sahabbai lokacin da suke rigiman wane ne zai zama halifa a cikin su sai na bayan wafatin manzo Allah da dai kenan tagil hilali yace bai da hujja sai ce mai tona kama ka annabi ke yace na biyu me yasa lokacin da ana rigimar gadan sai da Fatima tsakanin sai da Fatima da sayyidina Abubakar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bayyano ba ga Abubakar ko ya bayyana ga sai da Fatima ko ya bayyana ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhuma ya gaya musu cewa ga yanda ya kamata aikar ayi rigima ko ya bayyana yace bai bayyana ba biyu kenan sai ce me yasa ya lokacin da aka je wa kaci jama'a yakin da kai tsakanin sai da Aisha radiyallahu anha da sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu anhu yasa annabi bai bayyano ba ko ya bayyano sai shi bai bayyano ba yace uku kenan yace na hudu ya sanya da ana yaki sayyidina Ali da khawarijawa annabi bai bayyana ba ya bari aka yi tafishin musulmi ko ya bayyano yace bai bayyano ba sai shi na biyar yasa lokacin waqati safir tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali radiyallahu anhu ma gaba ki daya annabi bai bayyana ba tagin hilali yace bai da hujja sai shi to annabi ya bayyana ga sahabbai shi yafi muhimmanci ko kai bayyana ga shehu tijani sai shi wai da wannan hujjar ne ya tabbatar masa cewa wai annabin bai bayyana ba. To abin da muke so na farko, kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya wanda muka wuce yanzu, wannan shubuhar gabaki ɗaya asalinta tana cikin ruhul ma'ani na Shihabuddin Al-Alusi. Jikan shi Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi shi ya ciro ta da tadalisi ya sanya ta a littafin Shigayatul Amani. A nan ne Shu'aib ad-Dakali ya ciro ta ya karanta wa Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi wannan hujjojin ya masa wasa da hankali da shi. Sannan kuma shi ma Muhammad ibn al-Arabi yayi wa Shahawa yayi Taqiyuddin al-Hilali wasa da hankali. Kun ji isnadin asalin wannan kissa, ya kamata mai kira zuwa ga addini ya zama in zai kawo abin da ya haramta abu da aya da hadisi yake kawo shi, ba ka ciro magana daga littafin malami kuma kai tadlisin ta ba, ka maida ta abin da zaka yi wasa da hankalin mutane. To daman kuma gashi abin mamaki a littafi shi wannan mutumin Taqiyul Hilali ya ce wai wannan malamin nashi Ibn al-Arabi wai yana da wata maktaba wadda duk malaman fas ba mai wannan mutumin. To wannan mutumin malamin nan naka ya kai Taqiyul Hilali shine lallai alqur'ani yake kwatanta mana kamar sallin imaili ya amla asfar, ya tara maktaba katuwa mabaya karatu yayi da kullu tafai a banza dan da yana karatu da bai dogara da wannan abin da wani ya mai wasa da hankali da shi a bakin titi ba, yake komawa cikin littafai. To mu yanzu zamu koma cikin littafai. Na farko ita wannan kissar gabaki ɗayan ta da ya kawo yace wai yana da hujjoji waɗanda zai yi munazara da su. Jama'a mu kalli abin wannan hujjoji 3, 4, 5, 6 guda biyar dukkaninsu idan ka kalle su zaka iske wasa ne, game ne, mas'ala ɗaya ce ake cicirawa. Meye ne mas'alar? Kawai mas'alar a dunkule shi ne an samu saɓani tsakanin sahabbai, annabi bai bayyana ba ya warware musu, shi kadai ne saɓani ne tsakanin sahabbai lokacin zaben halifanci, saɓani ne tsakanin sahabbai lokacin saida maganan gadan saida Fatima da sayyidina Abubakar, saɓani ne tsakanin sahabbai lokacin yakin waqtul Jamal, saɓani tsakanin sahabbai lokacin waqat As-Siffin. So wannan wasa da hankalin hujja ce guda ɗaya tak aka ciccira dan a dauki hankalin mutane. Wato kun ga abun sai a daga hada da yaudara a ce na daya ya aka yi lokaci kaza bai yi, na biyu a dunkule a ce saɓanin sahabbai annabi bai bayyana bai musu hukunci, shine kawai magana. An fahimta? So menene in dai da amana ta ilimi wannan maganar guda ɗaya za a yi ta ciccira ta a ce to dalili na ɗaya ya kamata in aka faɗa kuma dalili na biyu sai zama wajen wannan ne, amma dalili na biyu ma cikin wannan ne, dalili na uku ma cikin wannan ne, dalili na huɗu ma cikin wannan ne, kuma a ce wai dalilan ne suka yawaita. Wannan wasa da hankali ne, kuma rashin amana ne na ilimi, kuma rashin hujja ce ga mutumin da yake da awa yana da hujja sai ya koma wasa. To wannan kenan. Amma idan muka kalle su mu ma za mu yi tafsirin su. Tambayar ka me ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ga sahabbai wani lokacin rigimar halifanci? Annabi sallallahu alaihi wasallam tunkan yi wafati ya riga ya gama. Ya riga ya gama a hadisin da ya zo a cikin Fathul Bari. Kuma dukkan mu mun san wannan hadisin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-a'immatu min Quraysh wal wuzara'u min al-ansar. Shuwagabanni labari a Qurayshawa ake yin su, wazirai za su zama cikin lansaru. Shikenan ni ya rage yanzu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ra'ayan ayin lokacin da yake da rayuwar shi ta duniya wannan bai yi intiqali zuwa ar-rafiq al-a'la ba, ya kuma rayuwa ta barzakh, ya riga yayi bayanin wannan matsalar amma ba ta amfani ba, me bukatun kuma sai ya sake dawowa ya sake maimaitawa ya faɗa alayhi salatu wassalam. Wannan kenan. Idan aka yi maganar to me yasan ya bai zo tsakanin Sayyida Fatima da Sayyida Abubakar a maganar gado ba, ya riga ya gaba faɗan shi shima wannan nahnu mu'ajjirul anbiya ila nuratu kullama taraknahu fa huwa sadaqa. Duk mu annabawa ba a gadan mu, duk abin da muka bari na baitul mali ne, saboda mu iyayen kowa, tunda mu iyayen kowa ne kayan mu kowa zai amfana da shi. Annabi ya riga ya wannan bayanin, dan me kuma za a ce sai ya dawo? Da a ce bai yi bayani ba ya wuce shine sai a ce to bari ya dawo yayi bayani, amma ya riga ya wannan bayanin. Magana ta uku, me yasan ya bai zo ba lokacin da aka yi yaki tsakanin sai da Aisha da Sayyidina Ali a waqati Jamal wannan akwai hadisin Huzaifah bin Yaman kamar yanda al-Imam al-Haythami ya kawo shi Majmu' al-Zawaid yace kuma daga Bazzar ya ciro shi wata rana Sayyidina Huzaifah bin Yaman yana zaune kamar yanda wani almajirin shi Zaid bin Wahab yake goyarwa wani tabi'i yace muna zaune tare da Huzaifah bin Yaman mun zagaye shi kawai sai ce mana wai ranar da aka ce ahalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito suna yakar junansu da takuba ya za ku yi haka Huzaifah ya tambaye su yace ya za ku yi sai suka tambaye suka ce zai faru wannan abin da ka fada sai ce lalle zai faru sai cewa suka yi to ya za mu yi in ya faru sai ce ku kalli bangaren da Imam Ali yake ku goyi baya inji bazza ruwaya bazza bazai yi wannan ruwaya so kenan ne hakan ke nufi annabi ya riga ya faɗi wannan yakin zai abku har ma ya faɗi wane ne yake daidai wane ne yake kan kuskure Allah ya musu rahama ga baki dai sabon manzo Allah ne Allah ya gida su dukansu maganan cewa to me ya sanya to tunda annabi ya riga ya bayani menene maganan bukatun dawo shi jawabi maganan cewa annabi bai bayyana ba lokacin yakin sai na ajin khawarij khawarij wa sahabbai bane kuma annabi a hadisin zul waisara annabi ya riga yayi bayanin su duka ai yayi bayanin waqar da za a yi cewa lalle mutane ne wanda ko shi ya iske su sai ya sai ya yake su wallahi da adratuhum laqataltuhum misl qatl alin ko so wannan babu wani iskali annabi ya riga yayi wannan bayanin alaihi salatu wasalam sai maganar waqat sufin annabi ya riga yayi bayanin fillah fillah mu koma hadisin taltulu amaran alfi'atul baqiya ko alfi'a baqiya yan tawaye za su kashi ammaru mi ya rige kuma a wannan annabi ya riga yayi bayani shi mufassalan wato ba ina so in tsawaita bane amma dai in nayi isharori ga wadannan ma'abota kitabu wa sunna sun sani koda kuwa masu da awon kitabu wa sunna amma ba su karanta hadisi sun jahilci abin amma malamai za su san me ake nufi ku koma ku tambayi malamin ku wannan maganganu din babu su wannan kenan abu na gaba maganan cewa wai me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ga sahabbai ba kuru-kuru a wancan waƙiya to bari mu yi karatu irin nasu duk da mu za mu kawo hadisi kun yarda ai cewa ana ganin annabi a mafarki kuma kun yarda cewa ganin annabi a mafarki gaskiya ne tunda hadisai da yawa su ruwaito man ra'ani fil manami faqarra al-haqqa ko man ra'ani fil manami faqarra ani haqqan a wata riwaya su man ra'ani fil manami faqarra al-haqqa duk wanda ya mafarki na da gaske ne ya gani ko duk wanda ya mafarki na to kamar ya ganni da gaske ne to in kun haramta kun kareta bayyana al ido biyu saboda annabi bai bayyana ga sahabbai ba ya warware musu wannan matsalar to ya kun yi da bayyana mafarki tunda kai ma ka ce taqil hilali ya mafarki annabi ai ya mai addu'a cikawa da imani ko to me zan ya annabi bai yi mafarki ba sai sabon ba sai mafarki tunda kun yarda ganin mafarki in dai wannan ce hujja kawai da za me ya sanya ai ko a mafarki ya kamata annabi ya bayyana tunda ai kun yarda yana bayyana mafarki tunda gashi yayi mafarki shi kai hilali yayi mafarkin annabi har annabi ya ce masa ya ruki annabi maganar cikawa da imani yake cewa to kai addu'a ne in ce maka amin ya tabbatar ana yin mafarki to me ya sanya in irin wannan hujjar ta hawasa da hankali ake bi da to annabi zai bayyana a karara eh to amma ya kamata su yi mafarkin shi ai ko wani ya zo ya ce maka ya mafarkin shi so da haka a daina wasa da hankalin mutane da zan yi magana a kai shi ne a ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ido biyu yana daga cikin babin karama waliyyai mu'jizar annabawa ta tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga annabawa a Qudus ya ga wasu daga cikin su a sammai annabi Adamu a sama ta daya annabi Isa da annabi Yahya a sama ta biyu annabi Idris a sama ta uku annabi Yusuf a sama ta hudu annabi Harun a sama ta biyar annabi Musa a sama ta shidda annabi Ibrahim a sama ta bakwai dukkanin su waɗannan mutum biyu ne nasi ya tabbatar ba ba su mutu aka binne ba annabi Isa da annabi Idris amma sauran duk su mutu an binne su amma annabi ya gansa a sammai ya halatta kenan wanda ya mutu daga kabari ya taso mai sunan wannan abun mu'jiza to ba da jahili nake da magana ba ina magana da wanda yake da aure malanta ka kawo sai suka ce duk abin da ya tabbata mu'jiza ce ga annabi ba zai tabbata karama ga wali ba a kawo wurin mu dai abin da muka karanta shine daga malamai duk abin da ya tabbata mu'jiza ce ga annabi to wannan abin zai iya zama karama ga wali babu kairi babu saboda ni duk abin da ya tabbata annabi ya yi shi a mu'jiza to wannan abin jaizi ne cikin sifar Allah tabaraka wa ta'ala shi ko duk abin da yake jaizi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shikenan an kare saboda haka yajuzu fi haqiqi fi'lun kinat bi asliha wa tarkuha kan adamat ko fil adamat so waɗannan sune dalili na gaba cewa indai annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga annabawan da suka mutu a babun mu'jiza to lalle zai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama waliye za su ganshi a babun karama muna son nassin da zai soke wannan daga malamai masu karatu sai abu na gaba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin marraani fil manami fa sayarani fil yaqazati wannan kalmar ta al yaqazati dukkanin mu dani da kai mun san ido biyu take nufi ba lahira ba ido biyu take nufi ba lahira ba to tunda annabi ya ce wanda ya mafarki na zai ganni ido biyu to anan wannan kalmar ka sani mun sani a kaida ta ilimi idan nassi yazo da zahiri a lafazi to ba a sauka daga zahirin lafazi a koma mai sai abu guda biyu ya samu abu na farko zahirin yake daukuwa kwata-kwata zama ba zai yi ba zahirin ba zai yi ba da nassi ya tabbatar ba zai yi ba to sai a ajje zahiri a koma tawili dai kenan na biyu tawilin ya samu karfafa da wasu dalilai to sai ya hadu da dalilan da ya hadu da shi sai ya hau kan zahiri to wannan nassin da annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yake fa sayarani fil yaqazati ina jiran malan ya kawo dalilan da zai sanya mu sauka daga wannan zahirin mu koma wa tawili na san zaka kawo maganganun da aka kawo a cikin fatahul bari zaka kawo maganganun al-imam al-qurtubi dan wannan maganar ta al-imam al-qurtubi tafi tayar da hankali ko kuma tafi ba ku hujjar da kuke nema shi da komai na san zaku zo da ita babu laifi muna jira saboda haka mu dogara mu annabi ya ce fa sayarani fil yaqazati hadisi wanda muttafaqun ala sihhatihi bukhari da muslim suka rubuta hadisin muttafaqun alayhi fa sayarani fil yaqazati da wannan lafazin marraani fil manami wanda ya ganni a mafarki fa sayarani fil yaqazati zai ganni ido biyu kiri hadisi sahihi daga annabi muhammadu saboda haka ina so a kawo hadisi sahihin da zai soke wannan ko ayatul qur'anin da za ta soke wannan ba maganar wani malami ba in kuma an yarda maganar malam tana soke hadisi sahihi to kuma sai a ga mana inda wannan karatun ya samu sai mu daina aji yarda da maganganun annabi mu daina kira zuwa ga kitabu sunna mu koma zuwa kira zuwa ga wasu sannan qurtubin nan da kake son ka kawo mana karatun shi na san za ka kawo la budda ba za a wannan maganar barka qurtubi ba kai ka gaya mana duk abin da aka faɗa sai in ya koma akan zancen salaf za ka yadda to in ka zo ka mana hujja ka kawo mana qurtubi yana cikin salaf ni na san tarihin salaf sai ka gaya mana qurtubi yana cikin salaf za ka yi magana ta ibnu hajar ko da yake ibnu hajar ma mu ba goyen maganar nan ya ba shi ma ya kawo qurtubin ne amma shi ma ibnu hajar yana cikin salaf ina jiran ka gobe ko jibi ko duk ran da za ka yi wannan maganar dan wannan rajin taqil hilali ne nake ba suna daban ne sai ran da kai magana ina jiran ka har yanzu ka ki hawo wannan matsalar ne shi yasa na dan bi ta sama in dan wuce kafin mu hadu zaka kawo hujjojin ka na sani a shirye nake da in amshi hujjojin ka in dai har magana wani malami daga ba cikin salaf ba zai iya soke hadisin annabi sahihi kuma a ce wannan shine kitabu sunna shine ma'ana na ahlus sunna to muna jiran wannan maganar abu na uku malam ibnu taymiya ya kawo a cikin littafin shi al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan a wannan littafin malam ibnu taymiya yake cewa laqad sahha anna al-imama sa'id ibn al-musayyib wa huwa min kibar at-tabi'in كان يسمع الأذان والإقامة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام معركة الأحزاب. يتي يا تبتا الرويتو إن جد ابن تيمية على التفنج القرآن يتي يا تبتا الرويتو تي وشيكرا دا أكي وقات الحرة ونياك إني دا أكي وان دا ياكش متعنيد دي يواشي مدينة سننن ياكي تشيكو أشيكرا وانن سعيد بن المسيب إيه دا كما لما يماسس وران الله ينا دا كما ينشابي أيانا ما تشيكو فكهاء السبعة na tabi'an Madina sai ce shi da kunnan shi yake ji in lokacin kiran sallah yayi sai ji kiran sallah a cikin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam in lokacin sallan yayi kuma sai ji iqama daga cikin kabarin manzalla inji Ibn Taymiyyah ya tabbata ashe cikin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiran sallah ana iqama sai ai bayani wane ne sannan suna yawan kawo shubha cewa to ai in dai da gaske ne ya kamata wani sahabi ya ganshi jiya na muku alƙawari cewa yau sai na kawo muku sahabin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wafatin manzo Allah ido biyu kiri-kiri ina ga muku mutanen nan ba sa karatu ya suna cewa su ne ahlus sunna amma kuma littattafan sunnan ba sa karantawa to yau zan kawo a haƙiƙa al-Imam al-Haythami ya kawo cikin majmu' az-zawaid yace daga al-Imam at-Tabarani shi kuma al-Imam at-Tabarani ya kawo wannan hadisin yace isnaduhu hasan hadisi ne hasani sannan Ibn Kathir ya ambaci wannan hadisi a cikin Jami'ul Masanid wa Sunan wannan hadisi ne shi ma kuma Ibn Kathir yace hadisin sahihi ne ya maida shi hasani ya tabbatar da wa hasanahu ma na maida shi hasani ba sahihi ba hadisi ne hasani inji Ibn Kathir da inji al-Haythami shine annab sahabiyya damrata bin salaba akwai wani sahabin annabi sunan shi damrata bin salaba ya kasance annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama shi wannan sahabi damra ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala sai ce wa annabi alaihi salatu wasalam ud'u llaha li bi shahadati nan ma na kofo shi da mistake ban sa dubo ba yadda ka ci yawa ud'u llaha li bi shahadati ya rasulullah kai mun addu'a Allah ya sa in samu shahada inji sahabi damrata ibn salaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace allahumma harrim dam ibn salabata alal mushrikin wal kuffar allah ina roƙonka ka haramta jinin damra ga mushrikai da kafirai ma'ana kar allah ya sanya su zubda jinin shi su kashe shi shi ya roki shahada amma annabi yace a ni kuma ina maka addu'a kar Allah ya sa mushrikai da kafirai su samu iko akan jininka kana to jin wannan addu'ar ya san lalle ba zai mutu hannun kafirai ba sai yake cewa fa kuntu na kasance ahmil fi ardil qaumi fa yatara ali annabi sallallahu alaihi wasallama khalfahum sai yace sai ta kai idan muka zo yaki da kafirai sai nazo na fara kai farmaki akan kafirai sai in hangi annabi sallallahu alaihi wasallam in ga sai tara ali annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana mini fi khalfihim tan karshen runduna so da haka sai in kusa sai na je har inda annabi yake faqila ibn salaba innaka latugarrir a wani a cikin riwayar haythami a cikin abinda shi ibn kathir ya kawo a cikin jami'ul masanid sai ce innaka latazu wanna ya kake irin wannan jefa kanka cikin hadarin ko kuma ya kake irin wannan yakin karatsa tsakiyar kafirai da dinar su karatsa ka kida kai kadai sai ka kai karshe wata hamil alqaum ka rika kai musu farmaki kana ratsa mun san kaidar yaki dan jinin makiya wace da ana yi amma shi kutsawa yake sai ya wuce faqala sai yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ko ga ina yin haka idan nazo na fara daga nan bakin gefe sai in ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ali khalfahum sai in ga annabi ya bayyana mun a can karshen rundunar su sai in ratsa inda sai naje inda yake fahimi sai in fada musu da sara in fada musu da sara da kai barmaki hatta akuna hatta akifa inda hu yace bazan tsaya ba sai naje inda annabi yake sai ce da naje ƙarshen inda na gano shi sun mai tara ali inda ashabi kawai sai in ga yanzu dan nan ne na ganshi sai in kutsa sai nazo yace daga nan kuma sai in ganshi sai in saki hango shi can kuma wajen sahabbaina can wajen abokan musulmai yace ha ilo daga nan sai in saki rukuna fa aminu hatta aku da masu hali sai in saki rukuna ina saran kafire ina kai musu hari har sai na saki komowa inda sahabbaina suke inda abokan yaki na su musulmai